من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. فإن شر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. بارك تاني يقول بودي أسنت قتل الله تبارك وتعالى ما هل تكون واركومي إسلاتي من زرعما تكون حالتا النبي محمد صلى الله عليه وسلم da ahalin gidansa da sahabbansa da dukkanin waɗanda suka biyo bayan sa da kyautatawa har zuwa tashin alƙiyama. Muna godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan lokaci, wanda aka saba haduwa domin tunatar wa junan mu da faɗakar wa junan mu domin a gode tare a tsira tare a shiga aljanna tare. Muna kuma godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala da ya kaddara mu daga cikin wanda za mu kara halartar wannan guri domin sauraron bayani daga bakin malamai daban-daban kamar yadda aka saba. Muna wayo ma ɗaya daga cikin ƴan uwa mara balale da sabon maudu'i wanda zai tunatar da mu ya faɗakar da mu, wanda kuma sanin kanmu ne ita tunatarwa ba a iya fahimtarta da kunne kadai, shi kunne saurare ne nashi, sannan sai zuciya ta halarto take fahimtar me ake so a sanar da ita, a karantar da ita, sannan ta iya amfana da abin da ake so a karantar da ita ba tare da bata lokaci ba. Allah tabaraka wa ta'ala ya wa malam da dakatar da dace da faɗin daidai, ya kuma ƙara haskaka masa ƙwaƙwalwarsa da tunaninsa, ya ba sa ikon isar da saƙon da ya zo da shi. Mu kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu ikon saurare da kuma ikon ɗauka da kuma ikon yin aiki da abin da muka ɗauka. Insha Allah fa laita fadl mashkura.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني ليفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا واخلاصا وتوفيقا يا رب العالمين. اما بعد، انوا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كما يندا انوا ما لن يغباتر تدد cewa sanin ku ne ɗalibi ne a gaban ku ba malam ba, kamar yadda ya ce malam almajirai ne gabaki ɗayanmu. Muna ƙoƙari ne ya zamanto mun biyo da hanyar da su malam suke nema su ɗora mu. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana taufiki, Allah ya datar da mu, kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya sakanta ma malamanmu da alkhairi, wanda wannan ba ƙaramin jihadi ba ne suke yi a kan su gani sun gina wasu, ko da kuwa ya zamanto ba sa nan akwai wanda za su ci gaba da wannan da'awa. To muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya kama mana gabaki ɗaya, su kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya kai musu ladan har ya zuwa idan ya zamanto gunmu nan gabaki ɗayanmu. Allah subhanahu wa ta'ala kuma ya ji kan wanda suka riga suka gabace mu, malamanmu da yawa, wanda da yawa wanda da su aka assasa wannan wuri yanzu ba su nan. Allah subhanahu wa ta'ala ya ji kan su. Ya yi uwa, kamar yadda dai aka saba gabatar da muhadara a wannan majalisi, ina gani kuma wannan shi ne karo na biyu da aka umarce ni da cewa in zo in gabatar da wani abu. To takaitacciyar nasiha ce wadda zan tunatar da kaina da farko, da kuma ƴan uwa masu saurare da wanda zasu saurara ma a gaba. Muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya yi mana tawfiqi. Abinda zan yi magana akan shi yau abu ne wanda da yaro da babba da mace da namiji kowa yana da buƙatar sanin wannan abu. Kowa yana da buƙatar ya zamanto wannan abin da zan yi magana akan shi ya dauke shi ya kiyaye shi ya koya ma ɗiyan shi ya koya ma matan shi ya koya ma ƙannin shi ya koya ma dukkan wanda ya zamanto yana ƙasa da shi. Saboda wata sunna ce ko kuma wani aiki ne wanda zan mu ce aiki ne wanda ya zamanto ƙalla a cikin jama'a wanda suke yin wannan aikin sai wanda Allah subhanahu wataala ya yi musu rahama. Ba komai bane muke magana akan shi shine abinda malamai suke ce mishi al-muraqaba, wato ka ringa halarto da cewa Allah subhanahu wataala yana sane da kai, yana ganin ka a duk inda kake. Shi yasa taken maudu'in namu, taken lecture tamu muka sa mata fa innahu yaraka, lalle to shi yana ganin ka. Da yawa wanda in yayi karanta wannan ilani zai ce to fa innahu yaraka, wane ne yaraka? To shine Allah subhanahu wataala. Kenan ga amsar nan. Mutum zai karanta da larabci idan bai san ba hadisin, duk da cewa la yakhfa 'alal jami', na san kowa da kowa a cikin mu nan kowa ya harzace wannan hadisi. Hadisi ne na biyu cikin 40 hadisi wanda Imam Muslim ya rawaito shi, Imam An-Nawawi ya rawaito shi a cikin littafin shi Al-Arba'in An-Nawawiyya, wanda hadisi ne mai tsawo. Jibril alaihi salatu wassalam yazo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallama a siffar wani mutum, yazo zai koyar da shi, ya koyar da al'umma addini, kamar yadda a ƙarshen hadisin yace Jibril atakum yu'allimukum dinakum, yazo ne dan ya koya muku addininku. To a cikin hadisin da yazo ya zanna a wajen Annabi sallallahu alaihi wasallama, ya fara tambaya Annabi sallallahu alaihi wasallama da ya bashi labari akan abin da ya shafi musulunci. Menene musulunci? Annabi ya bashi labari cewa al-islam shine ka sheda babu Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, da duka rukunan musulunci. Bayan rukunan musulunci ya tambaye shi imani, ya bashi labari akan imani. Haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba Jibril labari akan imani. Bayan ya bashi labari akan imani sai ya tambaye shi da ya bashi labari akan ihsani, wanda shine kyautatawa, wanda shine martaba ta ƙarshe idan mutum yana kiran kanshi mummuni ko musulmi. Idan kai musulmi ne na warko kana cikin musulmai, kai musulmi ne zuwa gaba yau da gobe kana yin aiki zaka zamanto mummuni, to ƙarshe shine zaka zamanto kana da ihsani, ka samu kyautatawa, kana kyautatawa. Menene kyautatawa? Shine Annabi sallallahu alaihi wasallam yace mishi an ta'budallaha ka annaka tarahu, ka bautawa Allah subhanahu wataala kamar kana ganin shi, kamar kana ganin Allah subhanahu wataala. Fa in lam yakun ta fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka, idan kai baka ganin Allah subhanahu wataala to shi Allah subhanahu wataala yana ganin ka. To daga nan muka dauki wannan jumla sai muka sa ma taken lecture ta mu fa innahu yaraka, to shi Allah subhanahu wataala yana ganin ka. Wanda wannan da taimakon Allah subhanahu wataala mun kasa lecture ta mu gida uku ko kuma zuwa hudu bayan gabatarwa da kuma shuhuda akan muhadara, zan mu yi magana akan abin da ya shahi takaka mutum zai isa hanyar da zai samu ka ringa samun muraqaba Allah, ka ringa samun halartar cewa lalle Allah yana nan yana ganin ka. Da kuma irin idan ka samu wannan, wace irin samara zaka samu? Menene zaka tsururuta akan wannan aikin da kake yi? Sannan kuma bayan shi mu gani siffa ta uku, ita ce abu na ƙarshe wanda zan mu gani irin wanda ya zamanto ya kauce ma hanya Allah, yana mantawa da Allah subhanahu wataala yana ganin shi, to menene zai kasance ya same shi? Muna roƙon Allah subhanahu wataala ya datar da mu. Idan muka duba a dukkan rayuwa cikin jama'a, zaka gani kowa da kowa da kuke rayuwa a cikin shi wani yana nan yana tsoron ya zamanto wani wanda yake babba da shi ya gan shi yana yin wani abu. Misali kai ne a wajen aiki, kana tsoro ya zamanto mai gidanka kai wani abu wanda zai saba zai bata mishi rai. Ko kuma kai ne ko kuma mace ce a gida tana tsoro ta yi wani aikin da mijinta zai gani. Idan zata yi wani aiki wanda yake na mummuna sai ta bari mijinta bai gani. Haka kai ma idan kana wajen aiki sai ka bari mai gidanka bai gani. Haka kuma mutane a sauran jama'a gabaki daya, idan zaka yi wani aiki zaka bari sai ka zamanto mutane basu ganin ka, to sai ya zamanto kai wannan aikin. alhali ko ka manta alam ta'lam bi anna Allah yara shin baka sani ba Allah subhanahu wataala yana ganinka Allah subhanahu wataala yana ganinka ya faru kissa a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama hadisin da Aisha yarda Allah ta tabbata a gari da ta rawaito mana cewa Hawla bint Tha'laba ta zo tana kawo kukan mijinta wajen annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda hadisi ne cikin sunan ibn majah ta rawo Aisha take rawaito hadisin take cewa Hawla ta zo tana magana a cikin ɗakin annabi sallallahu alaihi wasallama cikin ɗakin Aisha Aisha tace banna jin wata magana da take gani tana cewa mijinta ta zo ta ya arabe ta tun tana matashiya sai yanzu da ta tsuhuwa ta girma sai zaman to ya mata zihari wato yayi ziharin ta yace kamar idan shi ya kwanta da ita kamar da mahaifiyar shi ne wanda zihari ne kai tsaye daga saman bakwai Allah subhanahu wataala sai ya sabko aya sai yace mi kad sami Allahu qawlan allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma inna Allaha sami'un basir wato Allah subhanahu wataala daga saman bakwai Aisha take cewa a cikin ɗakin take akwai sitar ne tsakanin su akwai wani mayahi tsakanin su da ita amma in ta gai wata magana ita batta ji Aisha batta jin wannan magana amma Allah da yake can saman bakwai Allah ya ji ya sako aya yace qad sami Allah haqiqa Allah ya ji fadar matan nan da tazo tana maka munajidin mujadala akan mijinta wallahu yasma'u kuma hi Allah ya kara ce ma yasma'u Allah yana ji inna Allaha sami'un basirun Allah mai ji ne mai gani kai tsaye meye ya kamata ya zamanto abu na farko da ita kaula ya kamata ta ji a ce wahayi ya sauko akan wannan magana cewa hukuncin zihari misali ta zo ta ka kuka wajen annabi sallallahu alaihi wasallama mijinta ya mata zihari to me take so ta jira ta ji cewa mijinta ya maida ta ko kuma mijinta yayi kaza ko kuma mijinta yayi kaza a Allah sai da ya fara ba da wannan Allah subhanahu wataala sai ya fara maka da qad sami Allah ba kawo ba hukunci ba kawo hukuncin ziyari ta akai Allah ya ji qawlan allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah tana kai kukanta zuwa ga Allah wallahu yasma'u Allah yana ji inna Allaha sami'un anan duka babu hukuncin ziyari anan duka babu hukuncin ziyari wannan yake nuna maka kenan Allah subhanahu wataala a duk inda kake wato Allah subhanahu wataala yana jinka Allah yana jinka kenan abinda zan mu duba anan Allah da yake saman bakwai dukkan abinda Aisha tace tana wadi ita tana kusa tana cikin ɗakin muri guda amma batta jin wata magana da ta wadi amma Allah subhanahu wataala ya ji kenan abinda dan uwa zaka sani cewa fa innahu yara to lalle Allah subhanahu wataala yana ganin Allah yana ganinka a duk inda kake a dukkan abinda ka zamanto kana yi idan aka ce al muraqaba malamai suna fasarta ta akan menene shine muraqaba menene muraqaba menene cewa Allah kan ga halartawa Allah subhanahu wataala yana kula da kai yana ganinka shine ya zamanto bawa ya sa akan shi ya fadaka cewa a duk inda yake a ko ina yake a cikin sarari kake ko cikin ruwa ko cikin duhun dare ko a ina kake to Allah subhanahu wataala yana ganinka kenan wannan shine ya kamata bawa ya zamanto yana halartawa a cikin zahirin shi da batinin shi sai zamanto ya samu yaqini idan mutum ya samu wannan yaqinin nan muraqaba Allah subhanahu wataala shine zai yi matukar kokari ya san Allah subhanahu wataala al-raqib ne al-hafiz ne as-sami' ne al-basir ne ash-shahid ne Allah subhanahu wataala dukkan wannan sunayen shi wato yana kula da komai Allah subhanahu wataala yana ganinka a duk inda kake duk abin da kake yi Allah yana ganinka Allah masani ne akan dukkan abin da kake kenan anan amsan mu akan wannan mawdu'i shine na'am innahu yaraka aw na'am innahu yarani kwarai Allah subhanahu wataala yana ganinka kwarai Allah subhanahu wataala yana gani na a duk inda nake a duk inda nake kamar yadda Allah subhanahu wataala yake fada alam tara anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard ba yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wa la khamsatin illa huwa sadisuhum wa la adna min dhalika wa la akthar illa huwa ma'ahum aynama kanu thumma yunabbi'uhum bima 'amilu wa su al-aya Allah subhanahu wataala yana duk inda kake mutum guda biyu ba zasu kasance suna munajati ba suna najwa tsakaninsu suna magana tsakaninsu ba ce Allah subhanahu wataala shine na ukun su mutum hudu ba za su kasance ba suna magana tsakankanin su ba je Allah ne na hudun su haka haka wala adna min zalika wala aksar ko da kadan ne idan kai kadai ne Allah yana ganin ka a duk inda kake idan kuma ya zamanto tare da jama'a kake haka shi ma Allah subhanahu wataala wato yana ganin ka shi yasa Aisha a kissa haula take cewa tabarakallazi wasi'a sam'uhu kulli shay wato Allah subhanahu wataala ya daukaka wanda yin shi ya huce jin dukkan komai wanda take mun ji a yanda take fadi tana cikin ɗakin amma ita ba ta shi amma Allah subhanahu wataala yana can sama kuma yana jin abinda ita haula take wadi ba annabi sallallahu alaihi wasallama na mijinta yayi mata zikari abinda zan mu dauka na horko gaba ta horko shine hanyar da mutum ya kamata ya samu zuwa ga wannan muraqaba ta kakazan tarbiyyatar da kaina ya zamanto a duk inda nake a halin da nake ciki kawai ina tunani cewa Allah subhanahu wataala yana gani na yawa zaka gani gafalan mu da sanin hakikanin shi Allah subhanahu wataala shine yake kai mu ya zamanto mun manta da Allah subhanahu wataala sai a waye gari a wuri guda mutum bai tuno ba da Allah subhanahu wataala yana sha'anin shi na duniya ko baka tuna ba da mutuwa zakai barantana ka tuna ga Allah subhanahu wataala to abu na farko wanda zai taimaka mana akan wannan hanya shine ya zamanto mu yi sani sunayen Allah subhanahu wataala Asma'ullahi al-Husna sunayen Allah subhanahu wataala ya zabanto mun neme su mun sani wanda ko ba za ka nemi ba ka san sunayen Allah subhanahu wataala sai ka dawo makaranta sai ka je makaranta ka dauka kana karatu me zaka gane Allah subhanahu wataala shine ar-Raqib wanda ya zabanto yana kiyaye dukkan wasu ayyuka na bayi haka Allah subhanahu wataala shine al-Hafiz me kare kowa da kowa mummunai ya kiyaye musu kuma ayyukan su a gobe tashin alkiyama ya kai ya gwada musu haka shine al-alim Allah subhanahu wataala masani ne la yakhfa alayhi kullu shay babu abin da yake fakuwa ga Allah subhanahu wataala ko menene Allah subhanahu wataala yana gane shi haka kuma daga cikin sunayen Allah subhanahu wataala as-sami'u Allah yana ji ne dukkan jin shi kuma ya huce dukkan jin komai dukkan jin Allah subhanahu wataala ya huce dukkan jin komai haka Allah subhanahu wataala al-basir ne Allah subhanahu wataala yana gani wanda ganin shi ya huce ganin dukkan komai kenan idan kana tunano da sunayen Allah subhanahu wataala kamar yadda muka gani a wannan aya ta alam tara anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardi ma yakunu min najwa kenan kana tunanowa da sunayen Allah subhanahu wataala sai ya sa maka imani a cikin zuciyarka ya zamanto dukkan abin da zaka yi wato kana tuni da Allah subhanahu wataala Allah yana ganin ka wanda yana da akwai misalai da yawa wanda zan mu gani wasu daga cikin su wanda irin yanda mutane suke tunawa idan za su aikata wani abu kai tsaye idan suka tuna Allah subhanahu wataala sai ya zamanto wannan aikin da za su yi sun gusa sun bar shi kai tsaye sun bar shi sun koma ga Allah subhanahu wataala na daga cikin misali wanda malamai suke badawa wani manta shine wato yana tafiya sai ya gamu da wata ya tare ta zai yi alfasha da ita ya tare ta ya rike ta ya zamanto babu makawa sai ya yi alfasha da ita yace mata babu wanda yake ganin mu yanzu gwanda ta bari ma sai ya alfashe sai ce babu abin da yake ganin mu face kawai tauraro saboda a cikin dare ne kuma cikin daji yace tauraro ne kadai suke ganin mu kai tsaye da ta tashi matan yi ta ce mishi wato shi ubangijin tauraron wa bai ganin mu bila shakka cewa Allah yana gani kai tsaye wannan imani ya zo mishi bawan Allah ya tashi ya barta wato ya tashi ya barta bai ba alfasha da ita kenan duk inda kake duk inda ka shiga cikin duhun dare ka shiga to ka san da cewa Allah subhanahu wataala wato yana ganin ka haka wani bawan Allah yake ce ma Junaid wato da menene zai taimaka mani wato akan gaddul basar idan kamar wani abu na haram ya zo maka akan kallon shi wato ka gauce yace me zai taimaka mishi akan wannan gaddul basar din sai ya ce mishi ka ringa tunanin cewa kallon nan da zakka ma wannan abin na haram to wanda ya fi ka gani wanda wani to yana nihin Allah subhanahu wataala shi yana ganin ka kafin ka kalli wannan abu bi ma'ana kallon nan da zakka yi Allah subhanahu wataala yana ganin ka wani yake cewa kada ya zamanto ka sanya Allah subhanahu wataala shine ahwanun nadirina ilai wato ka sanya Allah subhanahu wa ta'ala shine kamar ba komi ba kana iya kai abin da kaga dama kana kumyan mutane su ganka amma baka kumyan Allah subhanahu wa ta'ala ya ganka kenan bi ma'ana ka baka wulakanta Allah subhanahu wa ta'ala wannan mutum ne bawa dan adam dan uwanka kana kumyan shi ya gane ka amma kuma baka kumyan Allah subhanahu wa ta'ala ya ganka kana aikata wani aiki wanda yake na alfasha ko kuma wani abu makamancin haka kenan abu na farko ya zamanto mun san da cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya tali alaina wato yana ganin mu dukkan abin da muke yi dukkan abin da muke fada dukkan abin da muke ji a asirce muke ko kuma a bayyane Allah subhanahu wa ta'ala yana ganin mu wannan shine zai taimaka mana ya zamanto mun kiyaye mun samu imani ya karu ya zamanto muraqaba Allah subhanahu wa ta'ala muna halarto ta cewa tana tare da mu a kowace yushi Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa am yahsabuna annana nasma' sam'ahum sirrahum wa najwahum bala wa rusuluna ladayhi maktubun haka Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa in tashharu bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa kina abu na hurku wanda mutun ya kamata ya dace ya zamanto yayi dauka shine ka nemi sanin sunayen Allah subhanahu wataala wannan kenan abu na biyu kuma kamar yadda malamai suka ce shine ya zamanto ka san da cewa wannan gabobin naka za su yi maka shaida gobe tashin kiyama idan kana halartawa cewa wannan abin da zan yi wa akwai masu shaida wanda za su muni shaida gobe ranar tashin kiyama to wannan shi ma zai taimaka maka ya zamanto baka yi ba wannan aikin kina Allah subhanahu wataala yana ganin ka wanda malamai sun ambata suka ce abubuwa guda tara ko zuwa goma suke ma dan adam sheda abubuwa tara ko zuwa goma suke ma dan adam sheda daga cikin su Allah subhanahu wataala yake cewa wama kuntum tastatiruna an yashhada alaykum sam'ukum wala absarukum wala juludukum walakin zanantum anna Allah la ya'lamu katiran mimma ta'malun wato bayan Allah subhanahu wataala suna tunanin cewa mutanen da ara gobe tashin alkiyama za a je wa su guta suna tunanin cewa Allah subhanahu wataala ai suna koye mushi bayya ganin ayyukan da suke yi su kuma alhali ba su tunanin cewa yin su wato da ganin su hatta da jikin su zai yi musu shaida kina anan mun samu abu guda uku sam'ukum wa absarukum wa juludukum abubuwa guda uku anan haka aya tana faɗa cewa al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu ya'malun ko bima kanu yaksibun na'am Allah yake cewa a yau ne za mu rige bakunan su wato hannun su zai mana zai yi bayani haka kuma kawahunan su zai yi bayani haka wata aya Allah subhanahu wataala ya kara da zukatun su zai yi bayani wato kawaka za ta yi maka bayani cewa kaza da kaza kai hannunka yayi bayani an rihe baki jikinka yayi bayani zuciyarka ta yi bayani haka ganinka yayi bayani sannan kuma jinka yayi bayani abubuwa guda shida nan kenan wannan ayoyi suka ambata mana sannan kuma abu na bakwai shine mala'iku Allah subhanahu wataala yana cewa ma yarfizu min qawli illa ladayhi raqibun atid wato babu wata abu ba inda zaka je ka koyi ma Allah subhanahu wataala wannan mala'iku guda biyu suna tare da kai wannan su ma masu shaida ne da za su maka shaida gobe tashin kiyama abu na takwas shine ƙasa Allah subhanahu wataala yake cewa yauma idin tuhaddisu akhbara ƙasa lokacin da za ta bada labarin ta za ta gayi ta abubuwan da aka yi a doren ƙasa za ta gayi ita ma za ta ma shaida abu na tara malamai suka ce shine shaida Allah subhanahu wataala wa kafa billahi shahida Allah karan kan shi yana nan yana ganin ka shaida da zai yi kenan idan ka yi wannan abu kenan abubuwan wannan guda tara malamai suka ce idan har zaka iya koye musu wannan abubuwa to kaje ka aikata abin da kake so kenan idan muna halartawa cewa jikinmu wannan da muke tare da shi gabobinmu wannan da muke tare da su za su yi mana shaida gobe ranar tashin alkiyama to zai zamanto ya taimaka mana a wajen da zan mu samu kanmu ya zamanto muna halartawa cewa Allah subhanahu wataala yana ganin mu Allah subhanahu wataala yana kiyayewa akan dukkan abubuwan da muke yi abu na hudu ko abu na uku malamai suka ce wanda zai taimaka maka akan ya zamanto kana muraqaba Allah subhanahu wataala shine ya zamanto kana yawaita ibada Allah subhanahu wataala ya zamanto kai an same ka mai yawan ta'a ne mai yawan ibada ne mai yawan sallah ne ya zamanto a kowace yaushe kana ibada kana sallah kare zamanto ba baka bautawa Allah subhanahu wataala abid ne ba abid ba afwan ya zaman to kai abid ne ba kana bauta ba Allah subhanahu wataala ba tare da sani ba misali kenan kana bauta ma Allah subhanahu wataala tare da ilimi kada kai abu haka baka san ba menene aka karanta akan yin wannan aiki ko kuma menene aka faɗa akan yin wannan aiki kawai haka kake yi karin da yin ibada kenan nagartacciya kenan wannan shi ma zai taimaka maka ibadar ka ta karbu a wajen Allah subhanahu wataala kuma ya zamanto ka samu ka tarbiyyatar da kanka cewa Allah subhanahu wataala yana ganin ka a ko ina kake kenan wannan abu ya kamata ya zamanto kowa daga cikin mu ya tarbiyyatar da kanshi ka tarbiyyatar da wato iyanka akan wannan ibada wanda yana daga cikin kissa da malamai suke bada wani daga cikin malamai yake ce ma wani almajirin shi ya ba su wani desan na jirgi haka yace kowa yaje ya koye wannan jirgi inda kowa ba zai gane shi ba duka yaran suka tai kowa ya tai sai guda ya tsaya ya tambaye shi dan me yasa kai ba ka je ba ka koye yace wai a ko ina Allah yana gane shi yace shi ba bai san ba ina zai je ya koye kenan wannan ya kamata ya zamanto muna tarbiyyatar da yaran mu muna tarbiyyatar da iyan mu muna tarbiyyatar da matan mu da kannan mu da ɗan uwan mu akan wannan ibada wanda ita ce ta muraqaba Allah subhanahu wataala haka yana daga cikin da labarin magabata Umar dan Khattab yarda Allah ta tabbata a gare shi yana hucewa sai ya ji wata daga a wani gida tana cewa iyanta wato wannan madarai a zo a ƙara mata ruwa sai ya take cewa ai amirul mu'minin ya hana ayi wannan aiki sai tace ai amirul mu'minin yanzu bena diye ta tashi ya tace mata ai Allah yana nan yana gani kenan wannan ya kamata ya zamanto ka tarbiyyantar da iyanka ka sanar da su cewa a duk inda mutun yake wato Allah subhanahu wataala yana gane shi haka kissa Abdullah ibn Dinar da shi da Umar ibn Khattab lokacin da suka huta suna wani bulaguro bayan barci ya dauke su da suka tashi sai suka gani wani bawa makiyayi yana kiwo Umar dan Khattab sai ya kiraye shi yace mishi wato zo ka saida mani wata daga cikin wannan akuya sai yace mishi a ai ba tashi bace ba wato shi kiwo ne yake sai Umar yace mishi to ka zo ka saida mani ne ka je ka ce ma wato mai gidan naka ai kura ta cinye da sai yace to ai Allah yana gani yace ai Allah yana gani in naje shi mai gidan bai nan naje na ce mishi kura ta cinye to Allah subhanahu wataala ai yana gani na kenan yana sane da abinda na aikata Umar yarda Allah ta tabbata a gare shi sai ya fashe da kuka kai tsaye da ya dawo sai ya je ya nemi wannan bawo ya je ya saye shi kuma ya iyauta shi wanda wannan yake nuna cewa hakka da bawa ne kuna gani wanda bayi an san ba wani wannan ba gare su amma imani ya tabbata a cikin zuciyar shi ya san da cewa Allah subhanahu wataala yana muraqabar shi a kowace yaushe kenan wannan abubuwa guda hudu idan mutum ya rike su da taimakon Allah subhanahu wataala za su taimaka mishi wato akan wurin yaje ya dukkan inda yake ya ringa tunanin cewa Allah subhanahu wataala yana gane shi to wasu irin fa'idodi ne ya kamata mutum zai samu idan ya tabbatar da cewa a duk inda yake Allah subhanahu wataala yana gane shi na farko shine halawatul iman kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yace akwai wasu abubuwa guda uku duk wanda ya aikata wannan abubuwa to ya dandani wata halawa ta imani na farko annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa shine mutum yayi bautawa Allah subhanahu wataala kada ya gama bautar Allah subhanahu wataala da wani abu na biyu annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa shine mutum ya bada zakkar dukiyar shi wato a tare da san ran shi bai tibi nafsihi tare da san ran shi zuciyarka tana so ne wannan zakka ce ibada ce Allah subhanahu wataala ya bada ayi to ka hudu ka bada abu na uku annabi sallallahu alaihi wasallama shine yace an yuzaki nafsa wato ya tsarkake ran shi wani daga cikin magabata ya tambaye annabi sallallahu alaihi wasallama ya ne ne to mutum zai tsarkake ran shi annabi sallallahu alaihi wasallama yake ce mishi shine mutum ya sani cewa Allah subhanahu wataala yana tare da shi a duk inda yake idan ya zamanto kana tuni kullun duk inda kake Allah subhanahu wataala yana tare da kai to wannan shine kana muraqabar da Allah subhanahu wataala yake maka kuma idan ka samu wannan kana yi zaka samu dandanin imani kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi wani abu na biyu shine muraqabar ka da zaka yi kan cewa Allah subhanahu wataala yana ganin ka a koda yaushe zai sa ka kanisanci zunubi kanisanci sabawa Allah subhanahu wataala kissa ce ko hadisi ne da farko hadisin da Allah subhanahu wataala yake
inuwar da mutane wasu mutane nau'in mutane guda bakwai a gobara na tashin alkiyama daga cikin su akwai mutumin da da'atu mar'atun zata jamali wato mace wadda take gatan mai kyau ɗan babban gida wadda ta mallaki komi ta kiraye shi yazo yayi alfasha da ita yace amma inni attaqilla shi yana tsoron Allah subhanahu wataala yana tsoron Allah idan wannan menene yasa shi yake jin tsoron Allah subhanahu wataala shine sanan shi da cewa Allah subhanahu wataala yana ganin shi Allah yana ganin shi yana tare da shi a ko da yaushe a ko ina yake idan wannan zai sa kai zamanto ka nisanta da sabawa Allah subhanahu wataala haka kuma annabi hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa mala'iku suke ce ma Allah su ce ma Allah subhanahu wataala ga bawon kanin yana nan zai aikata wani zunubi sai Allah subhanahu wataala ya ce musu to ku duba ku bi shi ku duba ku gani idan ya aikata wannan zunubin to ya zamanto kun rubuta mishi kwatankwacin kenan abin da ya aikata kenan zunubi ne zunubi ne amma idan ya ji tsoron Allah subhanahu wataala ya tuna cewa Allah subhanahu wataala yana ganin shi to ku rubuta mishi lada ku rubuta mishi lada wanda idan gashinin zunubi ne zaka aikata sai ka ji tsoron Allah subhanahu wataala yana ganin ka kada ka aikata wannan aikin kenan sai ya sa wannan ta dalilin shi Allah subhanahu wataala ya ce a rubuta maka lada wanda kuma ya ishe mu haka kuma abinda magabata suke faɗi akan abinda ya shahi wato hani akan sabawa Allah subhanahu wataala shine ya zamanto ko da yaushe idan wani abu ya darsa a zuciyarka ne ka saba ma Allah subhanahu wataala kai sai ka tunano girman Allah subhanahu wataala cewa misali yanzu da a ce wani ne mutum bawa managarci a unguwarku misali wani salihin bawa ne ko kuma malami ne a unguwarku kana jin kunyar shi shin kana so ya ganta kai wannan abu to fa kai fa inda Allah subhanahu wataala ne kake tunanin yana ganin ka kai aikata wannan abu to kai sai in kana tunanin wannan abu shi ma zai taimaka maka in zamanto baka aikata ba wannan aiki da alfasha da kake wato nihi kai haka kuma yana daga cikin abin da mutum zai samu akan idan ya kula da cewa Allah subhanahu wataala yana ganin shi shine kenan zai kyautata ibadar shi zai kyautata ibadar shi kamar yadda cikin hadisi da muka wani na farko shine annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa shi anta abudallaha ka annaka tarahu ka bautawa Allah subhanahu wataala kamar kana ganin Allah ko kuma martaba ta biyu fa in lam takun tarahu idan baka ganin Allah to fa innahu yaraka to shi yana ganin ka yanzu misali a ce wallahi matalul ala a ce misali wannan masallacin da aka zo za a yi sallah a zuwa aje kamera a ce a waje akwai wasu jama'a suna ganin zasu gani kowa yanda yake sallah tsakani da Allah waye ba zai tsaya ba ya tsaya yi sallah da kyau kowa zai tsaya ya gyara sallar shi ya ringa daidaita ka a ce nan bai yi ba ruku'i ko kuma nan yayi sujjada ba daidai ba ka a ce bai iya ba sallah to ma ba luka abinda Allah subhanahu wataala ne zakai na ibada ko kuma abinda zaka je ka saba ma Allah subhanahu wataala kuma Allah yana ganin ka kenan Allah subhanahu wataala yana ganin ka kenan ka kyautata ibada idan ya zamanto ka lisanci wato ka zamanto kana tuni da Allah subhanahu wataala yana ganin ka shi zai sa kai zamanto kana kyautata ibada ka a koda yaushe zamanto ibadar da zakai ta ne khalisan lillah zakai ta ne dan Allah subhanahu wataala wanda yana daga cikin magabata idan muka duba yanda suke yin ibadar su za a zo mutum daga cikin magabata akwai wanda aka bada kissa shi cewa kawashi ce take ciwo aka ce za a cire kawai matar shi ta bada shawara ta ce zaman ku bari in yana sallah sai ya zamanto a zo a cire saboda shi in yana sallah ya koma ga Allah subhanahu wataala bai jin komi kawai Allah yake munajati da Allah saboda almusalli yunaji rabba kai wanda kake sallah kana munajati ne da ubangijinka idan kace alhamdulillahi rabbil alamin zai ce hamidani abdi har zuwa ƙarshe kenan wannan munajati da yake kenan nutsuwar shi da sanin cewa Allah yana ganin shi wannan ibadar da yake yi saboda Allah yake yi shine zai sa ya gyara ibadar shi ya zamanto wannan ibada da yake yi wato ya gyara ta haka kuma abinda mutum zai samu idan ya kyautata muraqaba cewa Allah subhanahu wataala yana ganin shi a koda yaushe shine mutum zai samu wato ikhlasi zai samu ikhlasi duk aikin da zakai zaka tsarkake ibada kai ta dan Allah ne kai shi sadaka zakai zaka yi ta dan Allah azumi ne zaka yi shi dan Allah zakati zaka bada dan Allah sallah haji zakai duk abin da zakai na ibada zaka zamanto kai shi dan Allah kenan wannan ya taimaka maka ka samu wato ikhlasi haka kuma abinda mutum zai samu al'afaf wato kalewa da tsarkaka ya zamanto dukkan wasu abubuwa na alfasha ba za su same shi ba kamar yanda muka gani. Haka hadisi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam yake ba da labari akan mutane guda uku wanda suka zo mikana qablakum suka zo suka shiga wani dutsi wani kogo sai wani dutsi ya gangaro ya rike kowasu daga cikin su akwai wanda yayi tawassuli da aikin shi shine mine aikin da yayi na hana kan shi game da alfasha wato yace ya akwai wata diyan dan uwan shi ko diyan ammin shi wato ya kai matuka akan santa yana santa har sai da wani lokacin da shekara ta kama su misali sana yunwa ta kama su bisu da komi ta zo wajen shi tana bukatar kudi ya bata ya buddo dinari 120 zai bata yace amma da sharadin sai yayi lalata da ita ba yanda zai tayi ta amince mishi akan haka nan sai da yazo ya keke da ita ya zamanto ya mallaki komi zai lalata da ita tace mishi shin tace mishi kada ya yanke ko kuma kada ya bude zobe ba tare da haƙƙin shi ba kai tsaye me yazo mishi tsoron Allah subhanahu wataala ya tashi yace da ya duke wannan ya bar mata wato ya tawassuli da wannan aikin da yayi tashin wannan da yayi tsoron Allah da yayi akan wannan aiki dalilin shi Allah subhanahu wataala ya dan bude musu wato hanya akan wannan kogoyin kafin sauran su ma da suka yi addu'a Allah subhanahu wataala suka yi tawassuli Allah subhanahu wataala wato ya bude musu kenan gashi nan tazo da shi da alfasha ya nuna tsoron Allah subhanahu wataala yake sai Allah ya ga musu dauki da yayi tawassuli da wannan aikin wanda kuma idan ana misali game da irin wanda aka zo ma da alfasha ya ishe misali annabi Yusuf alaihi salatu wassalam wanda ga ta mata Aziz matar sarkin ta neme shi tarihi ko ina babu wani daga cikin mutane wanda zai iya shugowa kai tsaye ne ya koma sai ma'azallah koma ya ga Allah subhanahu wataala ma ba luka inda wani ne wanda matar sarki ce duk abin da yake da ita babu wanda zai ji ya wani ko da wani yazo ya gani tsoro yake je ya wani sai a ce kazafi ne sharri ne yake mata a je a kama shi kuma tarihi dukkan ko ina amma shi kai tsaye kuma ga Allah subhanahu wataala kenan wannan yake nuna mana kai tsaye dukkan abin da ya zamanto mutum ka samu kanka idan kana koma ga Allah subhanahu wataala to Allah subhanahu wataala zai kare ka haka kuma yana daga cikin abin da mutum zai samu idan yana wannan muraqaba ta Allah subhanahu wataala wato ita ce aljanna aljanna dai ita ce kowa yake bukata to matukar kana tuni kana fadake cewa Allah subhanahu wataala yana ganin ka ko ina to zaka samu aljanna ata bin abi rabah Allah subhanahu wataala ya ji kai shi yake cewa afdalul a'mal mafi ficin aiki shine muraqabatullah wato ka ringa fadake cewa Allah subhanahu wataala yana ganin ka ala dawamil awqat a dukkan kowane lokaci yace wannan shi zai sa sababin ya kai ka zuwa ga aljanna saboda zakka kyautata aikin ka zakka kyautata aiki ya zamanto ka samu ribantuwa a nan duniya kuma gobe lahira Allah subhanahu wataala ya sanya ka aljanna haka an tambayi wasu daga cikin magabata cewa wai da menene bawan Allah subhanahu wataala zai samu aljanna suke cewa da abu guda biyar abu na farko suka ce istiqama mutum ya samu daidaituwa mutum ya samu tabbatuwa akan wannan addini sannan abu na biyu suka ce jihadi mutum ya tashi jihadi ba tare da rafkanuwa ba in an mutu jihadi ka huta in an yi jihadi na da'awa ka tashi ka tahi haka kuma abu na uku suka ce muraqabatullahi fi sirri wal alaniya wato muraqaba Allah ka san da cewa Allah subhanahu wataala yana ganin ka a fadake kake a bayyane ne kake ko kuma a asirce a cikin dare ne ko a safiya ko a duhu ko a haske Allah subhanahu wataala wato yana ganin ka sannan kuma abu na hudu suka ce shine zamanto mutum yana jiran mutuwa bitta'ahu ba ashirye yake yana jiran mutuwa shi a kodi yaushe sannan abu na biyar suka ce muhasabatu nafs mutum ya ringa bincika kanshi ya ringa ma kanshi lissafin cewa shin yau na aikata wannan aiki na alkhairi to da wannan abubuwa daga ciki zaka samu kai aljanna a ciki dai mahallin shahidi ya kawo muraqabatullah wato ka ringa fadaka cewa Allah subhanahu wataala wato yana ganin ka a kodi yaushe yana ganin ka duk aikin da kake haka kuma yana daga cikin abinda mutum zai samu idan yana muraqaba Allah subhanahu wataala wato shine zai kiyaye lokacin shi duk lokacin ka ba za ka bari ba lokacin ka ya lalace saboda kana tunai cewa Allah subhanahu wataala fa ba dan wasa ya halicce ka ba Allah subhanahu wataala ya halicce ka ne dan ka bauta mishi kuma yana ganin ka wannan ibada kenan lokutan ka zakai matakar kokari ka zamanto ka jirita su kana bautawa Allah subhanahu wataala saboda Allah subhanahu wataala yana ganin ka kenan wannan abubuwa guda bakwai a takaice su ne mutun zai samu idan yana muraqaba yana tunani yana fadake cewa a duk inda yake wato Allah subhanahu wataala yana gane shi daga cikin abu na gaba wanda shine na karshe shine malamai suka ce abinda zai zamanto idan ka rasa wannan muraqaba ta Allah subhanahu wataala ka rasa tunanin cewa kai Allah subhanahu wataala yana tare da kai a koda yaushe to abu na farko mummuna shine zakka samu kanka daga cikin siffa ta munafiki zakka kilga kanka daga cikin siffa ta munafiki malamai suka ce saboda me saboda ka zamanto Allah subhanahu wataala shine ahwanun nadirina ilayka wato bakka kumiyan Allah subhanahu wataala kana kumiyan mutane afwan kana kumiyan mutane su ganka amma bakka kumiyan Allah subhanahu wataala wato ya ganka a lokacin da kake aikata wani mummunan aiki kamar yadda Allah subhanahu wataala yake cewa wala tujadil 'anil ladina yahtanuna anfusahum inna Allah la yuhibbu man kana khawanan 'athima yastakhuna minan nasi wala yastakhuna min Allah wato sun kasance mutane sun kasance suna kumiya suna koyewa ga mutane idan zasu aikata wani abu sai su koye kasiyar basu yarda mutane su gane su amma la yastakhuna min Allah basu tsoron Allah basu kumiya Allah subhanahu wataala cewa yana tare da su wa huwa ma'ahum yana tare da su a koda yaushe a duk inda suke Allah subhanahu wataala yana tare da su kuma masani ne game da dukkan abubuwan da suke aikatawa kenan ya zamanto idan kana tsoron Allah subhanahu wataala cewa Allah yana ganin ka Allah yana ganin ka dukkan aikin da zaka yi mummuna cewa Allah subhanahu wataala yana ganin ka wannan zai taimaka maka na farko kenan ka huta daga sifofi na munafiki idan kuma ka zamanto cewa Allah bai ganin ka kana kauce ma mutane kar su gane ka kana aikata wannan to kai sai ka lissawa kanka daga cikin munafiki kai sai ka lissawa kanka kana daga siffata wato munafiki abu na gaba kuma wanda yake shine na karshe daman muhadarar ita takaitacciya ce shine cewa ayyukanka da kake yi na lada za su tafi wanda hadisi ne ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ruwaya ta sauban maulan annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa zan ba ku labarin wasu mutane daga al'umma ta za su zo ranar tashin alqiyama da hasanat lada za su zo amsali jibali tihama kwatankwacin duwatsun tihama wasu da wasu duwatsu ne farare a jaziratul arab malamai suka ce wan dan tsananin tsahon su har girgije suke taɓawa dan tsananin tsahon dutsen nan to mutun zai zo da lada kwatankwacin wannan gashi nan ladan shi sam jibal kwatankwacin wannan duwatsun ne zo da lada amma Allah subhanahu wataala zai sme da ta kura abin shekewa gabaki daya saboda mine annabi sallallahu alaihi wasallam kafin nan sauban heji ya rasulullah sifhum lana wato ka ba mu labarin ba makamantacce ce wannan mutanen su wane ne ba mu labarin su wasu iri ne kada ya zamanto muna cikin su mu bamu sani ba wanda yana daga cikin halin magabata sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam idan sun ji wani abu na alkhairi zasu gaggauta su san shi su aikata idan sun ji na sharri kuma zasu nemi sanin wannan hakikanin al'amarin dan su guje shi nan sauban ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa annabi ka ba mu siffanta mana wannan mutanen su wane ne annabi yake ce mishi ai mutane ne suna nan daga cikin ku ƴan uwanku ne yusalluna kama tusallun suna yin sallah kamar yadda kuke yin sallah suna yin azumi kamar yadda kuke yin azumi kai har kiyamul layli suna yi amma za su tashi gobe tashin alkiyama idan sun zo ladan nasu gabaki daya Allah subhanahu wataala ya maida shi haba'an mansura ƙura abin shekewa saboda ni annabi yake cewa ya sun kasance idan sun kadaita sun zamanto sun kadaita su kadai ne a wuri to da maharibin Allah subhanahu wataala abinda Allah subhanahu wataala ya haramta iyakokin Allah subhanahu wataala sai su ketare wannan iyakai zasu je su lade su ringa ketare iyakar Allah subhanahu wataala ka gani mutun ne mummuni ne yana kiyamul layli yana aikin dare amma idan ya je shi kadai yana zamne ko shi kadai ya lade a wani waje zai ringa aikata wani aiki wanda Allah subhanahu wataala bai san wannan aikin dalilin wannan aikin da yake annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ladan shi gabaki daya in Allah ka zo ranar tashin alkiyama Allah subhanahu wataala zai mai da shi kura abin shekewa kenan abin da ya kamata mutun ya dauka anan shine ka san da cewa duk inda ka shiga a duk inda kake Allah subhanahu wataala yana ganin ka Allah subhanahu wataala yana jin ka Allah subhanahu wataala ya san me kake yi ya san dukkan abin da ka aikata kuma gobe tashin alkiyama zai nuna maka wannan aikin da ka aikata kenan ya kamata mu tarbiyyantar da kanmu akan wannan hali na muraqaba Allah subhanahu wataala a ko ina ya zamanto duk inda muke mu san da cewa Allah subhanahu wataala yana ganin mu shi yasa muka ma wannan takin lecture ka anna fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka to lalle shi yana ganin ka kenan Allah subhanahu wataala yana ganin ka abinda muka faɗi dai Allah ba mu lada kuskure da muka yi kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana ga malaman insha Allah za su mana istidraki akan dukkan wasu abubuwa Allah subhanahu wataala ya yi mana tawfiki Allah subhanahu wataala ya tawbi ya sa mu zamanto daga cikin wanda suke yin muraqaba shi asir da kuma alaniya wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته مرحبا جزاكم الله خيرا الله يسعدك على خير الجوانب المحاضره براس